Wagwan, it's my dope jam for mydopejam.com. Hear that?
Call me Master J, it's Reef and IH.
MK.
Spicy on the beat.
Yarin ya kekawa, ga kirki ga kaya, ga gaba ga baya. Habajarum je, dikin da chika ja nizanje, nizanje. Small boy with a big vibe, in the yash me I love the big size.
We they talk about being yash, who they talk about small yash.
Aku to me donam belaga, bata barin yara sitaba, bata barin manya sitaba, sita je wanka tataba. Aku to me donam belaga, bata barin yara sitaba, bata barin manya sitaba, ay sita je wanka tataba.
No number laka, tachi kai ga laka, ga yusu ganki an hankalin su ya fara tafasa, sun yi kara, sannan kiwon su baya lankwasa. Come leave me let my hide on your lodi ki sun kuya. Yo bakutu tace na am me kwala be kare ka kare kaman yi biguru the way the dumi na chika street hard in ta fashe in face ta. Yo bakutu with the flash, lovely idan ta baka head, bakutu da lodin ta na cire mi economy matter for head. Ku sai da bakutu zane deck, in ci gaba da slamming ba da sound of the heck.
Bakutu me donan balaga, bata barin yara su taba, bata barin manya su taba, sai ta je wanka ta taba. Bakutu me donan balaga, bata barin yara su taba, bata barin manya su taba, ai sai ta je wanka ta taba.
Big man flex, bakutu me donan balaga, abu na da kyau ni maki banda yin saba. Zan shiga da kai amma banda wuya, look so shine, bakutu like chandelier. Abu na da laushi na kina sake, you make sense wallahi kina da kaya. Bakutu dan Allah karki juya mini baya, back to back da ni yake, after like da ni yake. You got a full squad ake ba a miki bori, bom bom bella sweet vanilla. Bakutu my Cinderella.
Bakutu me nono balaga, bata bari yara su taba, bata bari manya su taba, sai ta je wanka su taba.